Masaurare, assalamu alaikum. Muhammad Anur Muhammad ke fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Juma'a, za a ji cewa Hamas ta ce ta amince da wani shiri da hukumar zaman lafiya da Donald Trump ya hada ta gabatar mata na kwance da mara yaki gaba daya ta ajiye makamanta a Gaza. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta ce har yanzu tana ci gaba da tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan shirin sayar da wani kaso na haƙoƙin kasuwancin gasar kofin duniya duk da adawar da ake nuna akan shirin. Masu bincike kan harkar tsaro da gargadi da an karar da gwamnonin jihohi uku a arewacin Najeriya, Sokoto, Zamfara da Kebbi kan karuwar matsalar tsaro.
Wani abu da ke da ban mamaki, babu karfarfar alaka ko hurɗa tsakanin gwamnonin nan. Kusan kowane gwamna abin tsaye yake, har yanzu babu haɗaka wanda gwamnonin uku suna amfani da shi wurin kokarin magance matsalar tsaro.
To su kuwa a makwabciyar Niger din kuma ta waɗannan jihohi, wato Niger can a yankin Filinge, shi ma wanda ya daɗe yana fama da matsalar tsaro, yanzu al'umma sai cewa suke suna son barka.
Yau ina ganin ayin shekara 10 da wannan al'amari ya same mu na tashi-tashin hankali, amma yanzu alhamdulillah bana habisar da buga wani da ba a noma hari dai, duk an koro mutane ba su abuga mazamanin Filinge ma da Adugune kujen nan ba su zuwa noma, amma bana sarwa sun taka da buga sun yi taki.
To za a ji waɗannan da ma wasu rahotannin ashirin wanda ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar, amma yanzu bari mu fara da labaran duniya tukuna. Masarare, assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan shiri na hantsi na ranar Juma'a, wanda a cikinsa za a ji cewa ƙungiyar Hamas ta amince da wani shiri na zaman lafiya a Gaza da ya buƙaci ta zubar da makamanta, shirin da shugaba Trump ya bayyana a matsayin gagarumin nasara. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta ce har yanzu tana ci gaba da tattaunawa kan shirin sayar da wani kaso na haƙoƙin kasuwancin gasar kofin duniya duk da adawa da shirin da ake yi. A jiya Alhamis ne aka yi jana'izar tsohon jakadan Najeriya a Burtaniya kuma tsohon ministan kuɗi na ƙasar Sardaunan Sokoto Alhaji Abubakar Alhaji, wanda ya rasu bayan ya yi fama da jinya a Abuja. To kowane wane ne Alhaji Alhaji?
Mutum ne wanda adda hankuri, kuma mutum ne wanda adda son jama'a, sannan kuma mutum ne wanda adda son ganin jama'a sun ci gaba, kuma bai son wanda bai son karatu.
To bayan da Chelsea ta kammala cinikin dan bayan Faransa daga Crystal Palace Lacroix, to koyaya magoya bayan Chelsea suke ji da wannan ciniki?
Ina alfahari da Sio Lacroix da muka yi, mun dade muna neman wanda zai iya taka rawan gani yadda Lacroix ke takawa a Crystal Palace. Yana da tsayi sosai, yana cin kwallo da kai idan aka zo set piece, wato ko corner ko free kick haka idan ya taso daga baya ya zo gaba.
Akwai kuma wasu rahotannin da za a ji a shirin wanda ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar, bari mu fara da labaran duniya tukuna.
Sashin Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da kuma wasu tashoshin FM a wasu ƙasashe na Afrika. Masaurare, Umaima Sani Abdulmumin ke muku sallama a cikin shirinmu na ƙarfe 3 daidai agogon Najeriya da Niger, wato 2 daidai agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za a ji Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya yi allawadai da kwararan dubin dubatan bakin haure daga Morocco zuwa Ceuta na arewacin Afrika da Spain ta mamaye. Masu sharhi sun so matsokaci kan yarjejeniyar da shugaba Trump ya ce an cimma da Hamas na kwance ɗamarar yaƙi, matakin da zai kawo ƙarshen yaƙin Gaza da ficewar sojojin Isra'ila daga zirin.
To wannan ba za a kira shi ajiye makamai ba, tunda ba abu bane wanda misali ta yi shi kamar ka ce da raɗin kanta. Yana daga cikin sharaɗai ne da aka gindaya aka yarjejeniya a kansu tun watan Satumba.
A Najeriya, ƙungiyar Kwadago ta yi watsi da ikirarin da gwamnatin tarayya ke yi cewa ta yi amfani da kuɗaɗen da aka samu bayan cire tallafin man fetur wajen kyautata rayuwar 'yan ƙasar.
Aka cewa kare ana biki a gidan kwece gani a ƙasa, saboda haka yana mai tabbatar maka wannan kusan wasan kwaikwayo ne ko in ce mata tsuniya. Mu dai ba mu gamsu ba, kuma 'yan Najeriya ba su gamsu ba, kowa yana ji a jikinsa 'yan Najeriya sun gani, don haka mu ba mu amince ba.
Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta zargi sojojin hayar Rasha da ƙaddamar da wasu haramtattun hare-hare a Mali. To kafin mu ji ga rahotanni, sai Badariya Tijani Alrawi ta gabatar da labaran duniya.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro barkanmu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijani Hassan nake muku marhaba bikum a zangon farko ne a shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Waɗanda muke watsa muku a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen radio abokan hulɗarmu a wasu sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya a rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa mazauna wasu ƙananan hukumomi a jihar Sokoto na ci gaba da ƙorafi game da yawaitar hare-haren 'yan bindiga duk da ƙoƙarin da hukumomi suka ce suna yi domin kare su. Sannan Majalisar Dokokin Filato a Najeriya ta janye ƙudurinta game da biyan kuɗaɗen fansho ga tsaffin 'yan majalisun jihar bayan shan matsin lamba daga ƙungiyar Ƙwadago. A Nijar kuwa hukumomi ne tare da Bankin Duniya suka fitar da wani tsari na samar da wutar lantarki ta hanyar hasken rana ga al'ummomin birane da karkara. Sannan za a ji yadda Jamus ta fara sauya kallon da take yi wa nahiyar Afirka a matsayin 'yan rabbana ka wadata mu zuwa ginshiƙin bunƙasa tattalin arziki. Muna kuma tafa da rahotonmu na himma dai matasa, amma kafin zuwan duk waɗannan da ma ƙarin waɗansu batutuwan ga labaran duniya.
DW labarun duniya.
Hamas ta cimma yarjejeniya da Isra'ila a mataki na biyu na tsagaita wuta a Gaza. Iran ta ce ta kai sabbin hare-haren ramuwar gayya a sansanonin sojin Amurka da ke Kuwait. Mutane 34 sun mutu a Pakistan sakamakon wata fashewa da ta auku a mahaƙar ma'adanin kwal.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
To jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare a shirinmu na rana. Zango na biyu ne da shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Sunana Binta Ali Zumi, kuma nake farin cikin jagoranta shirin a wannan zangon. Inda a jin rahotannin da muka yi muku tanadi za a ji yadda wasu sassa a ƙasar Ghana suka fuskanci ɗaukewar wutar lantarki bagatatan a tsakiyar wannan makon har na wani ɗan lokaci. Safarar tururuwa daga nahiyar Afirka zuwa Turai na ƙara haɓaka. Majalisar Dokoki a jihar Filato ta janye ƙudurinta game da biyan kuɗaɗen fansho ga tsaffin 'yan majalisar dokokin jihar. Waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin na nan tafi a cikin shirin, amma da farko ga labaran duniya tare da Zaharuddin Umar Dutsen Kura.
DW labarun duniya.
'Yan sanda sun tarwatsa sabon yunkurin bakin haure na tsallakawa zuwa Spain daga Morocco a wannan Juma'a. Majalisar Dokokin Indiya ta amince da dokar hana satar amsa a yayin jarabawa. Mutane sama da 30 sun mutu yayin da suke haƙar gawayin gol a Pakistan.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
To jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Binta Ali Zurmi ke muku sallama ta da farin cikin sake kasancewa da ku a shirinmu na yamma. Zango na uku kuma da ƙarshe na da shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Bayan Zaharuddin Umar Dutsen Kura ya sanar da muhalin da duniya ta wuni a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za a ji yadda ƙasashen duniya ke ci gaba da mayar da martani bayan da dubban bakin haure suka tayar da tarzoma a kan iyakar ƙasar Spain. Gwamnatin Ghana ta amince da ƙara wa'adin zangon mulkin shugaban ƙasa daga shekaru 4 zuwa 5 bayan kwaskwar kundin tsarin mulkin ƙasar. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gargaɗi gwamnonin ƙasar akan yadda suka koma rige-rigen gina gada ta zamani maimakon yaƙi da talauci. Sai dai wasu na cewar wai ba girin-girin ba dai ta yi mai.
Shugaban ƙasa Tinubu ai ba shi da bakin magana idan gwamnoni suna yin gadoji. Su nasu ma da sauki watakila sai da suka sa gadojin a budget. Shi da ya kwashi trillion 18 ce kawai abu teku da titi ba tare da an sa su a cikin tsarin kasafin kuɗi ba, ba tare da an kai majalisa ba.
To waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin na nan tafi a cikin shirin, amma da farko ga labaran duniya.
DW labarun duniya.
Shugaban gwamnatin Jamus ya buƙaci Spain ta gaggauta shawo kan tarzoma bakin haure a Ceuta. Amurka ta jibge bakin haure a wasu ƙasashen Afirka hudu. Cutar Ebola ta sake ta'azzara a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo.
Karfe 7 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 6 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana.
Shamsiya Haruna.
Mai sauraro barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. A cikin labaran za a ji cewa shugaba Bola Tinubu ya danganta kalubalen rashin tsaro musamman na masu garkuwa da mutane a Najeriya da rikicin yankin Sahel. Rikicin siyasar Senegal tsakanin shugaba Diomaye Faye da tsohon abokinsa Usmane Sonko ya tsananta bayan da jami'an tsaro suka cafke wasu masu goyon bayan jam'iyyar PASTEF saboda zargin zagin shugaban kasar. Saudiya ta jagoranci shirin kafa sabon kawancin tsaron teku na kasashe 14 domin kare hanyoyin makamashi da jiragen ruwa. Jama'a dalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana.
Shamsiya Haruna.
Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. A cikin labaran za a ji cewa a Najeriya kungiyar Miyati Allah ta gudanar da babban taro kan sauya fasalin kiwo da magance rikicin manoma da makiyaya. Afirka ta Kudu ta kira taron gaggawa kan rikicin kyamar baki da kuma samar da dabarun bai daya tsakanin kasashe domin daidaita tsarin zirga-zirgar jama'a. Saudiya ta jagoranci shirin kafa sabon kawancin tsaron teku na kasashe 14 domin kare hanyoyin makamashi da jiragen ruwa. Jama'a dalla yanzu kuma ga cikakkun labaran.
Karfe 5 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi 4 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 16.
Ahmad Abba.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na yamma. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya shawarci gwamnonin jihohin kasar da su mayar da hankali kan gina hanyoyin bunƙasa tattalin arziki da tsaro maimakon manyan gadojin sama. Amurka ta haɗe wasu yankuna da ƙasashen Afirka da za a riƙa neman bizar ta, inda a Najeriya sai a Lagos kaɗai za a riƙa bayarwa. Spain ta ce baƙin haure sama da 60,000 da suka kutsa kai ƙasar da ƙarfin tsiya daga Morocco rana ɗaya, 25,000 sun koma da raɗin kansu. Ga labaran BDB.
An cimma yarjejeniya tsakanin Isra'ila da Hamas domin kawo ƙarshen yakin Gaza. Sannan za ku ji cewa akalla masu haƙaƙƙwal 34 ne suka mutu sakamakon wata fashewa a wurin haƙaƙƙwal a Pakistan. Kanin wasu daga cikin takaitattun labarai kenan na ranar Juma'a 31 ga watan Yulin 2026. Daga nan TRT Africa Hausa.
Jama'a masu saurare assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Sashen Hausa na rediyon kasar Sin ke muku marhaban dalale cikin shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Da fari kamar kullun akwai labaran duniya, kafin kuma daga bisani a saurari ragowar shirye-shiryenmu na yau da kullum. Amma yanzu a fara shan muhimman kanin labaran tukuna. A cikin shirin za a ji cewa kasar Sin ta fitar da shirin shekaru 5 na inganta amfani da makamashi mai tsafta a bangaren masana'antu. Kasar Sin ta shirya wa jami'an kula da yankunan karkarar Afirka horon dabarun yaki da talauci. Za kuma aji cewa wani rahoto ya ce matasan Afirka sun ba da kyakkyawar shaida kan tasirin kasar Sin. Yanzu ga labaran dalla-dalla daga nan sashen Hausa na rediyon kasar Sin.
Kuna tare ne da tashar CRI.